toi, bébé, yo, je vois tout le monde.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan aune lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Juma'a 5 ga watan Yuli. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Aisha da kanin labarai.
To Ibrahim, yau Juma'a sojojin Isra'ila sun ce sun kaddamar da ayyukan yaki da ta'addanci da suka hada da hare-haren sama a birnin Jenin da ke yammacin gabar tekun Fasha. Prime Minister kasar Hungary Viktor Orban ya kai ziyara Moscow, inda zai gana da shugaban kasar Russia Vladimir Putin a wata ziyarar ba sabon ba. Sannan shugaban Amurka Joe Biden ya ce ya zubar da muhawarar da suka yi da abokin karawarsa Donald Trump a makon da ya gabata, sai dai kuma zai ci gaba da neman tazarci a wa'adin mulki na biyu.
To kanin labaran kenan, a babin rahotanni za a ji cewa gobe Asabar gwamnatocin mulkin sojin kasashen Niger da Burkina Faso da Mali za su yi taronsu na farko a ƙarƙashin ƙungiyarsu ta AES tun bayan ficewarsu daga ƙungiyar ECOWAS.
Mu samu incin mu daga horon shi da tajima tana mun mulkin mallaka, mu samu dama ta zuwa mu sha'anin kasuwanci da kasar da muke so kuma yanda muke so, kuma in mun samu kudaden mu wani dola wani euro ba sai mun biyo ta horon shi ba.
Sannan za kuma aji cewa a wani abu mai kama da sako ga masu neman rage ikon sarkin musulmi, jama'a sun yi da fifiye da yadda aka saba gani don tarbar mai alfarma sarkin musulmi na yanzu Alhaji Sa'ad Abubakar bayan dawowarsa daga Abuja. Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma muna tafa da shirin da ɗan gari wanda Madina Dauda ta shirya, wanda kuma zai sake kai ku masarautar Oke ta ƙaramar hukumar Karu ta yankin birnin tarayyar Najeriya Abuja. Za kuma aji wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu, amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Ga labaran duniya. Yau Juma'a, rundunar sojin Isra'ila ta ce tana gudanar da ayyukan yaki da ta'addanci da suka hada da hare-haren sama a birnin Jenin da ke yammacin gabar tekun Fasha. Hukumomin Falastini sun ce an kashe mutane 5 a hare-haren. Hukumomin sojin Isra'ila sun ce jami'anta sun yi wa wani gini da mayakan suke buya a ciki kawunya. Sannan sauran sojojin kuma suna ta musayar wuta yayin da wani harin sama ya ritsa da wasu mayakan a yankin. Ma'aikatar lafiyar Falastini ta ce an kashe mutane 5, to sai dai kuma bata yi bayanin sunayen mutanen ba. Babu wani ƙarin bayani da ya sake fitowa daga ɓangarorin a bayan nan. Prime Minister kasar Hungary Viktor Orban ya isa birnin Moscow, inda zai gana da shugaban kasar Russia Vladimir Putin a wata ziyarar ba sabon ba da wani shugaban kasar Turai ya kai a Russia tun bayan da ta fara mamayarta a Ukraine sama da shekaru 2 da suka gabata. Ziyarar na zuwa ne 'yan kwanaki bayan da Orban ya kai wata ziyarar makamanciyan wannan zuwa Ukraine, inda ya gana da shugaban kasar Volodymyr Zelensky, sannan ya yi wa Ukraine tayin duba yiwuwar amincewa da yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta tsakaninta da Russia ba tare da ɓata lokaci ba. Orban, wanda yake yi wa kallon babban abokin hulɗar Putin a tarayyar Turai, ya yi ta hanawa da jinkirtawa ko kuma shashantar da duk wani yunkurin tarayyar Turai na tallafawa Ukraine da kuma kakkaɓawa Russia takunkumai a sanadiyar yakinta da Ukraine. Babban jami'in watsa labaran Orban ya faɗawa kamfanin dillancin labaran Hungary MTI cewa ziyarar da Orban ya kai Russia wani yunkuri ne na sasanta tsakani. Shugaban Amurka Joe Biden ya ce ya zubar da muhawarar da suka yi da abokin karawarsa Donald Trump a makon da ya gabata, sai dai kuma ya ce zai ci gaba da neman tazarci a wa'adin mulki na biyu. Bukukuwan 4 ga watan Yuni a shekarar kakar zaɓe akasari lokaci ne na gangamin kishin ƙasa, inda magoya baya suke karkaɗa tutar ƙasa. Sai dai a bana babu ɗaya daga cikin manyan 'yan takarar da ya fita yaƙin neman zaɓe bayan muhawarar da suka yi makon jiya, inda shugaba Joe Biden ya yi ƙoƙarin kauda shakkun magoya baya a kan wato bayan shi bayan rashin ƙoƙarinsa a muhawarar. Sannan babban abokin karawar shi Donald Trump kuma bai yi wani yunkurin kauda hankalin mutane don ƙalubalantar abokin karawar tashi ba. A wata hira da tashar rediyon Wisconsin Walk ta yi da shi a kan bukukuwan 4 ga watan Yuni, Biden ya ce bai taɓuka wani abin a zo a gani ba a wurin muhawarar da aka yi a ranar Alhamis ɗin da ta gabata. Ya ce ban yi rawar gani ba, na tafka kuskure, sai dai kuma abin da mahaifina ya koya min shi ne idan mutum ya faɗi to ya yi ƙoƙari ya tashi ya ci gaba. Gangamin yakin neman zaben Biden na kokarin ganin cewa manyan gwamnonin jam'iyyar da suka hada da gwamnan New York Kathy Hochul sun sake amincewa da dan takarar su.
To an jima kadan, Aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko wanda zai kai mu jamhuriyar Niger, inda gwamnatocin mulkin sojin Niger, Burkina Faso da Mali ke shirin taron su na farko a ƙarƙashin kungiyar su ta AES tun bayan ficewar su daga kungiyar ECOWAS. Salabarma Gareka.
Sanarwar fadar shugaban majalisar CNSP na cewa Captain Ibrahim Traore na Burkina Faso da Colonel Assimi Goita na Mali za su sauka birnin Yamai da la'asariyar wannan Juma'a a albarkacin taron koli na farko na shugabannin kasashen AES da zai gudana a gobe Asabar, tare da mai masaukin baki Janar Abdurrahman Chani na Niger. Waɗannan shugabannin gwamnatocin mulkin soja za su tattauna akan matsalolin da ke addabar ƙasashen uku. Wata mai da'awar kishin Niger, Madam Zainabu Bage, ta yi na'am da wannan yunkuri.
Sai wanga taro mai muhimmanci ne sosai, tun da taro ne na farko da shugabanninmu uku za su gamuwa su tattauna bisa kan matsalolin da ƙasashenmu suke fuskanta. Zancen taro tattalin arzikin kasashenmu.
A watan Fabrairun da ya gabata ne ministoci daga kasashen Mali, Niger da Burkina Faso a ƙarshen taron da suka gudanar a Wagadugu suka shawarci shugabannin kasashen su yi nasu taron don jaddada abubuwan da suka tsayar. Mafarin wannan haduwa ta Yamai da za ta kasance lokaci na saka hannu kan takardun tabbatuwar haɗin kai ta yadda za su kasance masu manufofi guda. Abinda Muhammadu Chiroma Aisami Jigo a kungiyar Rotab ya kira ci gaba a kokarin yantar da yankin Sahel.
Kamar in aka ce kasashen waje harkokin diplomasiya ko kasa da wata kungiya ta, wannan kasashe uku za su rinka magana ne da baki guda. Kamar a samu a cimma wannan buri, dole sai su shugabannin sun gamu sun sa hannu bisa kan wani littafi wanda zai bada damar cewa nan gaba in aka hita waje da baki guda ne wannan kasashe za su magana.
Batun kudaden bai daya na kasashen Sahel na daga cikin abubuwan da waɗannan shugabanni za su tsaye da magana a kansu. Kasancewar sa ɗaya daga cikin igiyoyin da ake zargin Faransa na ci gaba da amfani da su don jan zaranta a wajen kasashen da ta yi wa mulkin mallaka.
Zance na kuɗaɗe da mutane suna jiran wannan shugabanni namu za su hiddo wannan takardar za ta karye lagon wannan kuɗaɗe na Faranshi ko kuma aikin bai ƙida ba. Mu samu 'yancinmu daga Faranshi wadda ta jima tana mu mulkin mallaka, mu samu dama ta zuwa mu yi sha'anin kasuwanci da ƙasar da muke so kuma yadda muke so, kuma in mun samu kuɗaɗenmu wani dola wani euro ba sai mun biyo ta Faranshi ba.
Niger, Mali da Burkina Faso sun fada ƙarƙashin mulkin soja sakamakon lalacewar al'amuran tsaro, inda ƙungiyoyin ta'addanci ke yada ayyukan da ake zargin ƙasashen yammaci da hannu wajen kitsawa. Kasashen uku sun fice daga Sedeao a watan Janairun 2024 saboda zargin shugabanninta da kaucewa manufofin kungiyar. Sannan sun kafa rundunar haɗin gwiwar IOS a watan Maris ɗin da ya gabata da zumar tunkarar ƙalubalen tsaron da ke haddasa mutuwar sojoji da fararen kula a kowace daga cikinsu. Sule Mumuni Barma, Mayar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Nijar.
To gaida Suleiman, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Aisha da cigaban labaran duniya.
Yau Juma'a, 'yan kasar Iran sun kada kuri'a a zagayen zabe na biyu tsakanin tsohon mai sulhu akan shirin nuclear da kuma dan majalisa mai rajin sauyi, inda 'yan takarar suka yi kokarin samun goyon bayan masu zabe da ke cike da shakku, bayan da kasar ta shafa ma da matsalolin tattalin arziki sama da shekaru da kuma zanga-zangar da daular musuluncin ta fuskanta. Fafatawa tsakanin Said Jalili mai tsatsauran ra'ayi da Masoud Pezeshkian, wani likita mai tiyatar zuciya kuma da ɗanɗan majalisar dokoki ta biyu, ne sakamakon ƙarancin mutane da suka fito kaɗa ƙuri'a, lamarin da ya ɗora ayar tambaya akan zaben na Iran a yau Juma'a. A halin da ake ciki kuma, tashin hankali na ci gaba da ta'azzara a yankin gabas ta tsakiya sakamakon yakin Isra'ila da Hamas a zirin Gaza. A watan Afrilu, Iran ta kaddamar da hari akan Isra'ila kai tsaye a sanadiyar yakin Gaza, yayin da kungiyoyin mayakan da Tehran ke basu makamai a yankin kamar Hezbollah na kasar Lebanon da 'yan Houthi a kasar Yemen suke fafatawa a yakin, sannan sun zafafa kai hare-hare. Iran ta ci gaba da bunkasa sinadarin uranium mai karfin sarrafa makaman nuclear, sannan ta tanadi isasshen sinadarin da zai wadace ta ta ci gaba da shirinta na samar da makaman nuclear har idan ta yi ra'ayin hakan. Sannan yayin da ikon ɗaukan muhimman matakai da suka shafi ƙasar ya ci gaba da rataya a wuyar shugaban addinin ƙasar Ayatollah Ali Khamenei, duk ɗan takarar da ya yi nasarar lashe zaben shugaban ƙasar yana da damar sauya tsarin ƙasar ya zuwa ko dai adawa ko kuma haɗaka da ƙasashen yamma.
To gaida Aisha da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahoto wanda zai kai mu Sokoton Najeriya, inda jama'a suka yi da fafin da ba a saba gani ba don tarbar mai alfarma sarkin musulmi Alhaji Sa'ad Abubakar daga Abuja, a wani al'amari da ake ganin tamkar sako ne ga masu yunkurin rage ikon sarkin musulman. Daga Sokoto ga Muhammad Nasir da rahoton.
An jima ana korafi akan rashin baiwa sarakuna dama a cikin kundin tsarin mulkin Najeriya, duk da muhimmancin da suke da shi a cikin al'umma.
An san darajar mutanen nan, an san darajar sarakuna, an san irin dimbin irin gudunmuwar da suka basuwa ga ci gaban ƙasa, ga zaman lahiyar ƙasa, ga kuma al'amurra na talakawa. To idan tsarin mulki zai iya ba da dama ga sarakuna su samu shi, ba su dama shi ce ga office ɗinsu, ga abin da za su iya yi cikin tsarin mulki, to wallahi za ka ga ƙasar nan insha Allah duk waɗannan matsaloli da ke faruwa na sha'anin zaman lahiya, na sha'anin tsaro, na sha'anin ci gaba da taɓarɓarewar ainihin tarbiyya ga matasa, to za ka ga cewa insha Allah an yi maganin ta.
Masanin tarihi kenan a Najeriya Bello Idris a wata zantawa da ni da shi a lokacin baya, sai dai duk da sanin muhimmancin sarakuna bai hana gwamnatoci suna taɓa masarautu ba, kamar yadda gwamnatin Sokoto take gyara ga dokar da za ta shafi naɗin sarautu, abinda tuni ya jawo cece kuce, duk da yake gwamnatin ta ce tsarin dama haka yake a baya, kamar yadda babban lauyan gwamnati Barista Nasir Muhammad Benji ke cewa.
To sashe na biyu na biyar ƙaramin sashe na biyu na tsarin mulkin ƙasa ya ce executive power ta jiha wake ya gudanar da ita, aka ce gwamna shi da kanshi ko a mataimakin shi ko kamishinoni ko kuma ma'aikatan shi, amma bata ce wasu ko kamar sarakunan gangajiya ba. To shi yasa muka cewa a'a ba su wannan damar a yi shi ne ba bisa ka'ida ba, shi yasa kamata a canza shi, amma canjin ba zai taba abin da aka saba da shi ba.
Ita kanta masarautar sarkin musulmi ta bakin wakilinta a wurin taron sauraron ra'ayoyin jama'a akan sabuwar dokar, sa'in dole Usmaniya Muhammad Jibi Kilgori ta ce shirye take ta yi aiki da sabon tsarin domin dama ta saba da shi.
So now what the law is saying, we are going to revert to that practice which we had 8 years. So we know that practice and we are ready to operate. It's just like asking us or asking the Nigerians to sing the former national anthem. We are ready to sing it.
To say dai har yanzu jama'a ba su karbi wannan tayi na gwamnati ba akan gyaran dokar, da mai suna ganin taba martaba gidan dan podio ne.
Ya za a yanzu hakimin da a cikin jihar Sokoto ya yi dubu uku, za a ce gwamnati shi zai da hakimi, uban kasar da ake sakuta ya kusan 80 da wani abu. Yanzu hakimi guda ya mutu sai su hakimai dubu su mutu sannan gwamnati ya dasu gaba ɗaya.
Duk da mun gode ma gwamnatin jihar Sokoto da sashen zartarwa da wannan majalisa ta gabatar da wannan kuduri domin tattaunawa. Mu gaskiya ban mu goyi bayan duk abin da zai kawo karnaki ko kuma rashin walwala ga aikin majalisar mai albarkatun musulmi ba. A takaice dai gaskiya wannan kudurin doka ba ma goyon bayan shi.
Wannan baya da sanasaba da gagarumar Taraba da aka yi wasarkin musulmi lokacin da ya dawo Sokoto daga Abuja. Jama'a ne suke cincirin do a hanyar shiga fadar sarkin musulmi suna yi masa maraba. Kamar yadda hotunan suka bazu a kafafen sada zumunta a yanar gizo. Tuna dai da majalisar dokoki ta jihar Sokoto ta yi nisa da aiki akan gyaran dokar kuma kowane lokaci tana iya yin matsaya a kanta. Makonnin nan da suka gabata dai mayan masarautu a Najeriya sun tsinci kansu cikin wani yanayi na halin tsaka mai wuya inda wasu na matakin shari'a wasu kuma suna jiran su ga yadda Allah zai yi da su. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Ta gaida Muhammad, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Da ɗan gari shiri ne da sashin Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su.
Jama'a assalamu alaikum. Madina Dauda ce kewa mai sauraro maraba da zuwa shirin da ɗan gari. Wannan shiri ya yi tattaki zuwa masarautar Uke da ke ƙaramar hukumar Karu ta jihar Nasarawa. A wannan masarauta ana da sarki mai daraja na biyu mai martaba zai gabatar da kansa.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Sunana Ahmadu Abdullahi Hassan Koba, sarki na masarautar Yakanajin Uke, Karo local government dake jihar Nasarawa, yankin Rayawa na Karshi Development Area wanda take da headquarters a garin Uke. Masarauta ɗaya tilo na al'umman Fulani dake jihar Nasarawa.
Na'am. Shine masarauta ɗaya na Fulani.
Masarauta ɗaya tilo na al'umman Fulani da take amsa sunanta da aqidata ta kalman fulfulde.
Na'am, me ma'anan ta?
Ma'anan Yakanaji, wato wasu nau'i ne na wato wani speci, wato kuma ce nau'i ne na shanakai. Wadda zalla za ki gansu duk a cikin makiya su ne kaɗai zura da suke da shanakai farare zalla. To kuma duk da ke ga farin abu aikin san kyakkyawan farin aniya ne.
To sarki, ba zan yi rashin kunya ba idan na yi tambayan ko kai sarauta taka hawa ta nawa ce.
Alhamdulillahi, in na fahimci kina bukatun kaman daraja. To masarautar tamu ta samu asali ne ta karɓo tuta ne na Shehu Mujaddidi Usman bin Fodio. Ta karkashin masarautar Zazzo, kuma daga kama daga lokacin wato hijira ta 1808 wato 1808 lokacin da aka kafa daular mu kenan, kuma lokacin da muke karɓan tutar mu a masarautar Zazzo. Kaje mu karɓo tuta ake da domin rikicin Zaria mu dawo mai mulki anan. Kuma wannan gari da ake kira Uke, abinda nake so masu saurare su fahimta ko kuma su gane anan, shi ne gari ne ta bambanta daga duka sauran daula da masarautar Fulani ke kafawa. Me nake nufi? Akwai wasu daulalluka da zaki ga al'umman Fulani sun tafi wajen yada addini su yaƙi mutanen wurin su kafa daula su ba da tuta. To mu namu ba haka bane. Mu namu mun karɓo tuta daga Zazzau ne, kuma wannan wuri da ake kira Uke gari ne wadda ita al'umma Fulani su suka kafa garin da kansu, ba sun samu wasu al'umma suka yaƙi suka kafa wurin ba. Mu muka share wuri, muka kafa gari, muka kafa daula da kuma sarautar ta tikirfar sarautar ta. To ya bambanta da duk sauran masarautu da kuma sauran garuwa da suke karkashin jihar Nasarawa, ko kuma ce tun ana plateau. To yadda muka samu kanmu kenan, kuma daga wannan lokacin da aka kafa wannan gari zuwa iya yanzu ta sarakuna kusan 20 21. Ni ne wadda zan ayyana kaina matsayin na 21 din.
21
mahaifina shi ne na 20, kafin yi wa fati ne kuma Allah ya sa na gaje shi. Amma kuma darajar masarautar da yake lokaci ta zo na mulkin mallaka na Turawa. Turawa mulkin mallaka to yadda suke asasa sarautun. To idan suka fahimci cewa akwai inda akwai kaifi ko kuma zurfin zafafa aqida na addini da manufofi na Sheikh Usman bin Fodio, to ka akan tawaita a maida ta baya. To abinda ita masarautar uku ta samu kanta kenan da ya haifar da maimakon yau a ce muna matsayin daraja ta ɗaya kamar da sauran duka al'umma
suke,
to sai masarautar uku ba ta samu wannan dama ba, sai illa yanzu a wannan ƙarni na siyasa yanzu lokacin wannan lokaci ba ta samu fitowa duniya su ƙara fahimta ko kuma su gane wata masarauta ce wannan ba, sai lokacin da Allah ya kawo Marutanku Almakura, distinguished senator, tsohon gwamna da ya zo ya ga ya dace tarihi ne bai kamata a binne ta ba ko a ɓoye ta ba ko a katse ta ba, ya kamata a bayyana ta duniya ta sani kamar da duka sauran masarautu suke. Shi ne lokacin Allah da ikon shi ya ɗaukaka wannan masarauta daga matsayin hakinta mai da ta sarki mai cin gashin kanta wadda ya aje ta a mataki ta uku. To gab da zai yi hand over ranar 24 ga watan Mayu na hijira 2019 da zai yi hand over ma zababben sabon gwamna injiniya Abdullahi Sule. Kwana hudu da ya hand over ya sake ɗaukaka wannan masarauta kai ta mai daraja ta biyu. To alhamdulillahi so far dai tafiyan da muka yi kenan, kuma muna nan muna ana fafatawa kuma muna ci gaba da yada manufofi wanda muka gada wajen iyaye da kakanni. Sana'a kaman kalma nan da Usman Fodio ya bari mana ne, ya ce zai bar mana kalma uku. Kalma uku nan ko shi ne kaman wasulci, a yi noma, a yi kiwo, a yi karatu. To idan kika duba ita karin kanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Ubangiji duniya domin sa, in kika lura shi ma kanshi abinda Ubangiji ya tura mala'ika Jibril kenan ya gaya mai ya umarce shi da ikira idan ya karatu. To in ko bai halitta za a bashi wannan umarni, to mu a suwa muke da wanda mu ba za mu yi koyi da alayen ba.
To insha Allah za a ma zama masu daraja na ɗayan Allah yadda.
Allahumma amin.
To mai martaba, ka bani tarihin garin Uke wato na shekara 214 zuwa yanzu
insha Allah.
To ka san kamana muna yara akan ce inda ni na fito ɗan asalin ƙasar Larabawa ne daga Yemen, suka taho sannan suka yada zango. To su asalin mutanen Uke daga ina suka zo?
Asalin mutanen Uke sun fito daga Gezo ne, yankin
na jihar Kano.
Na jihar Kano karkashin Karma Kuma Gwarzo ta yanzu. Musulmi kenan din al'umman zuriyar Niniyawa ne. Kuma idan aka duba za a ga mu abinda kama daga rogo, ƙaraye, gwarzo, gezo, dumu kenan, duka da tarihin yake kenan. Inda muka fito kenan karkashin jagorancin Muhammadu Tuni, shine flag bearer da ya karɓo tuta ya yi nan kudu har aka kafa daula, har aka hayafa, har aka same mu. To inda Usulunmu ta fito kenan.
To akwai yare a Uke?
Akwai ƙabilu da suka zo suka same mu bayan kafa daular mu.
Abinda ya sa ka ji na ce yare shi ne, ai tun farkon wannan hira ka ce ku Fulani ne asalinku. To amma akwai ƙabilu daban-daban?
Akwai su
a wurin.
Har kare-kare akwai su. Akwai kare-kare, akwai margi, akwai mbula, akwai tula, akwai idoma, akwai igala, akwai ibo, akwai yarbawa, akwai agatu, akwai igala, akwai tivi, akwai jukun, akwai gwarawa, akwai gadawa, akwai gwandare. Sa'annan akwai kanuri, akwai kuma shiwa arab. Duka suna wannan karkashin daular masarautu.
Duk an haɗa su?
Duk suna zo, suna nan yanzu haka, kuma muna zo da lafiya kalau. Kuma kowannensu mun ba su wakilci domin mu ba mu mulki na mulkin mallaka ko kuma mulki na hana mutane ƴancin su da walwalan su
na kama karya.
Ba mu yin wannan don Shehu Mujaddadi Sarki Muhammadu Tuni, the founder na wannan masarautar mu, ka'idodi da ya shimfiɗa da yanayin jadawalin da ya aje ko kuma ya shimfiɗa magabata yadda za a tafiyar da mulkin wannan yanki, ba mu gaji wannan ba kuma ba a koya mana haka ba. Shi yasa har yanzu a duhun jihar Nasarawa. Babu gari da yake da tare kabilu daban-daban irin garin Uke. Kuma har iya yanzu muna godiya, kuma za mu yi alfahari da zaman lafiya da fahimta da mantakewa da muke yi tare da juna. Don haka yasa tun kafin Allah ya kawo ya gabaci lokaci na wanda na gaji kujera a gare su, su ma sun yi naɗe-naɗe irin nasu, sun kawo wakilci wanda ni kuma na zo na ɗora a kansu. Da haka yasa mu a masarautarmu za ki ga a rawunan sarki akwai kabilu daban-daban. Domin me muna da wannan aƙida da duk wanda zai zo ya kawo ci gaba, ya ƙara kawo ƴan uwantaka da kaɗaita zamantakewar tare, a bunƙasa ƙasa, a samu tsaro da walwala da samun dogaro da kai. Mun kawo kabilu bin har Yarbawa suna da sarauta a masarautarmu, kuma manya-manyan sarauta mun ba su. Domin kullum aƙida na nakan faɗa wa mutane cewa duk wanda zai zo ya ɗora daidai da bulo ƙwaya ɗaya a garin Uke ko ƙasar Uke domin a samu wanzan zaman lafiya da ci gaba, ashe muke mu karɓe shi kuma za mu ƴanta shi mu je zama da.
Mun koro hira da mai martaba sarkin Uke, Alhaji Ahmed Abdullahi Hassan, amma lokaci ya yi mana halinsa. Saboda haka za mu dakata a nan, sai makon gobe za mu ci gaba. Yanzu a madadin baƙon namu da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da jagorar shirin Maryam Dauda, ni ce Madina Dauda, mu huta lafiya.
Shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka.
Ka gaishe ki da tabarzarki. Yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da masu wato sauraron mu kan turo ta email.
Sakonmu na farko ya fito ne daga Sani Muhammad Chindo, gwakarofin madaki a jihar Bauchi, tarayyar Najeriya. Ya ce, salam BOA Hausa, muna tare da Allah wadai da nuna halin kowan kula daga kun shugabatanin bike yi a kan matsin rayuwa da al'ummar ƙasar ke ciki. Domin a gaskiya al'umma suna cikin matsatsar rayuwa wanda ya kai ga wasu ba sa iya cin abinci sau uku a rana saboda tsadar kayan masarufi, da wannan muke kira ga gwamnati da ta yi ƙoƙarin lalubo wata hanya inda al'umma za su samu sa'idar rayuwa. Sako na gaba ya fito ne daga Babangida Abubakar Fajewa, ƙaramar hukumar Takai. Ya ce, assalamu alaikum BOA Hausa, don Allah ku ba ni dama na ƙara miƙa kira na ga gwamnan jihar Kano Alhaji Abba Kabiru Yusuf da kuma ɗan majalisarmu na Kano ta Kudu Honorable Suleiman Abrahman Kawu Sumaila da kuma na tarayya Barista Rabiu Yusuf Takai da kuma ɗan majalisar jiha Dr. Musa Ali Kachako, da su yi wa Allah su gyara mana titinmu da ya taso daga cikin garin Takai zuwa Fajewa, domin wallahi wannan titi yana sanadiyar rasa rayukan mutane da dama musamman lokacin damina, kuma mata da ƙananan yara. Allah ya sa mu dace, amin.
To jama'a, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amman fa a takaice.
To takaicen, yau Juma'a rundunar sojin Isra'ila ta ce tana gudanar da ayyukan yaƙi da ta'addanci da suka hada da hare-haren sama a birnin Jenin da ke yammacin gabar tekun Fasha. Hukumomin Falasɗinu sun ce an kashe mutane biyar a hare-haren. Hukumomin sojin Isra'ila sun ce jami'anta sun yi wa wani gini inda mayakan suke ɓuya a ciki ƙawanya, sannan sauran sojojin kuma suna ta musayar wuta yayin da wani harin sama ya ritsa da wasu mayaka a yankin. Firaministan ƙasar Hungary Viktor Orban ya isa birnin Moscow, inda zai gana da shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin a wata ziyarar ba sabon ba da wani shugaban ƙasar Turai ya kai a Rasha tun bayan da ta fara mamayar ta a Ukraine sama da shekaru biyu da suka gabata. Shugaban Amurka Joe Biden ya ce ya zubar da muhawara da suka yi a abokin karawarsa a Donald Trump a makon da ya gabata, sai dai kuma zai ci gaba da neman tazarci a wa'adin mulki na biyu. Bukukuwan 4 ga watan Yuni a shekarar kakar zaɓe a kasari lokaci ne na gangamin yakin kishin ƙasa, inda magoya baya suke karkaɗa tutar ƙasa. Sai dai kuma a bana babu ɗaya daga cikin manyan 'yan takara da ya fita yakin neman zaɓe bayan muhawarar da suka yi makon jiya, inda shugaba Joe Biden ya yi ƙoƙarin kauda shakkun magoya bayan shi bayan rashin ƙoƙarinsa a muhawarar, sannan babban abokin karawar shi Donald Trump kuma bai yi wani yunkurin kauda hankalin mutane don ƙalubalantar abokin karawar tashi ba.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, sai kuma da kaci shirinmu na yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu da dare, wato 9:30 agogon Najeriya da Niger, wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin wato inda kuma dai za ku bayyana ra'ayoyinku kamar yadda aka saba, maudu'in da mutum zai zaba shi ne wato wanda ya zo mai a ransa. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu, wadda ta tani gabatar da shirin, da producer mu Julia Desert Gration, da kuma injiniya mutum yanzu Sayyida Hamdun,